Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ni a cikin hiliyat talibul ilmi ar-rihlat talibi fi hujj al-ilm kitabata. Yawwa. Daga cikin ladubba daga ladubban ɗalibin ilimi ladabi na 35 malam yake cewa rahimahullahu ta'ala al-muhafaza ala ra'as malika ka kiyaye akan uwa kudinka kai ɗalibin ilimi shine sa'atu umrik lokaci na zamaninka lokaci a cikin daiman ilimi shine kamar uwa kudinka to wajibi ne ka kiyaye shi yace al-waqt al-waqta karibaci lokaci litahsil wajen samun ilimi fakun halifa amalillah halifa bi talatum wa batar ka kasance aboki ne kana da kawance da aiki ba ka rika kawance da zaman banza ba da ashararanci wa halisun mu'amalan ka kasance mai lazimta aiki ne la halsu talahim wa samarin ba mai lazimtar abin ba mai lazimtar wasa ba da kuma hirar dare asamar shine cika hirar da daddare sami runar da Allah yake cewa cikin Qur'ani nan yazo cikin hadisi kun halisan min ahlasu baitika kala zamana mai lazimta gidanka halisa da sun da sun yace fal hibzu alal waqti kiyayewa akan lokaci bil jiddu wal ijtihad da kokari kuma da iya bada wannan kokari dai da gaske wa mulazamati talab da lazimtan neman ilimi ko da yaushe wa musafanatul ashyakh da yin murhu da malamai dan saboda dan ka zo daukan ilimi da kai da malaman da wanda za a dauka sifa ce ta murhu an yi kuri walistigali bil ilmi ka shagalta da ilmi qira'atan wajen karantawa wa qira'an da karantar da wasu wa mutala'a da sunkaya litattafai bincike wa tadabburan da tadabburi wa hibzan da har da cewa wa bahasan da kuma bahasi bincike la siyama fi awqati sharhi shababi balle ma cikin lokacin tsakiyar sarmantaka wa muktabilul umr da lokacin da rayuwarka take fuskantowa ba take bada baya ba wa ma'adinul afiya da kuma lokacin da kana tattare da lahiya lokacin da dan adam yake cike da ƙarhi da kuma lahiya galibi da wuya kake ganshi da cutuka sune lokutan salmantaka fagtani fazil fursar galiya yace karibaci wannan fursa mai tsada litanal rutubil ilmi al-aliya dan ka samu daraja ta ilmi madaukakiya dan da an wuce wannan marhala kuma babu ba zai samu ba fa innaha waqtu jam'il qalbi dan lokacin salmantaka lokaci ne wanda zuciya tana tattare guri guda wajtima'ul fikr kuma tunani yana hada guri daya bai ciccira ba ana tuna abubuwa da dama yace liqillati shawagir dan karancin shagulgulla duk wani matashi da sarma yake gani shagulgullan shi ba masu yawa bane wasawarifi kuma da abubuwan da ke kawarwa ani litizamatil hayati na tilas cin rayuwa na tilas na rayuwa kahin su gitto su hana ka to wajibi ne kai amfani da lokacin wata ra'usu da kuma shugabanci zaka zama na shugaba ne a gidanka shugaba ne a guri kaza shugaba ne to wannan dukkan hin su zo kai kokari ka tara abin da ka tara na ilimi wali khifati zahari kuma da karancin nauyin baya wal iyali da karancin iyali tun kana cikin karancin iyali ko babu su ma to a lokacin zaka yi duk abin da zaka yi na neman ilimi yace malul ma'il walil awali inna ma yas'a ilayhin al faridul farid yace malul ma'il me ya samu wanda ya kasance mai yawan iyalai ne walil awali da kuma wanda ke da shagulgulla madauka masu yawa inna ma yas'a ilayhin al faridul farid wanda ke tahiya gare su shine wanda ke makadaici abun kadaitarwa yace wa iyaka ka shedinka wa ta'aminu taswif ta'amiru taswif ala nafsik da abun nan rayar da taswif cewa saufa ala nafsika akan karan kanka taswif kana cewa saufa af'al wannan duka kiyaye shi kawo abu in yazo zaka yi shi ka aikata shi fala tusawuf li nafsika kada ka sa ma kanka yawan saufa kin cewa zan yi ba kuma ka kiyin abun ba adal faraji min kaza bayan na gama kaza ai kaza kin ne ina so in yi sai na gama kaza to in kana yin wannan har abada baka yi abun ba yace ba adat taqaud min al amal haza yace bayan ka zamana gami da aikin wannan wa haka nan dai kana tattunani sai na gama wancan yace baril bidar bar dai kai gaugawa ka lazimci gaugawa qabla an yasduka alayka qawla abi dahanal qaini ka him maganar abu dahanal qaini ta tabbata a gare ka yace hanatni haniyatud dahr hatta ka anni khatulun adnu li sayyidin yace kasirul khadu yahsibu marani walasu muqayyadan anni biqaidin yace hanatni haniyatud dahari yace masu zawwa na zamani ma'ana alhinu ba'dal hin zamani wannan yazo kwanakai masu yawa hanatni sun tankwasar da ni hatta ka anni khatul amma kamma ka ce ni wani tankwashashe ne adnu li saidin ina kusanta ga farauta ma'ana tsufa ta zo ya tahiya sai da sanda kamar ka ce farauta zani kasirul khadwi kuma tahiya ta ko na tahiya ya zama kusa da kusa tahiya ce ta tsoho wadda baya wari kafahuwa irin na matashi yayi tahiya yadda yake so ba yana tahiya kadan 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 takin shi kusa da kusa ne ya hasibu marani yace wanda yake wanda ya ganni zai yi zato muqayyadan zai yi tunanin cewa da baibayi aka samu ne walasu anni bi qaidin sai dai kuma babu da baibayi tare da ni ma'ana yana takaicin wannan lokacin da ya zo mishi bayan kuma canda da karhin shi yake tahiya da karhin shi ba sai da sanda ba amma yanzu gashi ya gamu da sanda wa qala usama ibn munqizi usama ibn munqizi yake cewa ma asmanina athir da'af fi jasadi wasa'ani da'af rijlai wa dirab yadi in katabtu fa khaddi khadd muntaribin ka khadd murta'ish li kaffain murta'idun wannan mun karanta shi ina ga a cikin wani littafi ne da muka a cikin bayan bukhari da muke karantowa waken nan mun karanta shi yace ma asmanina tare da shekara 80 asad da afu rauni ya mun banna fi jasadi cikin gangar jikina wasa'ani da afurijalayya raunin kafahuwa na wasa'ani sun bakanta mun rai wadda rabiyadi da makarkata ta hannuna hannu yana karkarwa yana abunnan kaman marar lafiya yace idza katabtu idan nayi rubutu fa khaddi rubutuna khaddu mutaribun rubutu ne na mai makarkata hannu wanda canda ko rubutun shi zau zai kasance a meke lafiyayye to gashi an tsuwa tsuwa ta kai shekara 80 ko rubutun zai ba zai karanta ba ka haddi murta'ish al kaffain yace kamar rubutu na mai makarkata hannu murta'idun mai yin makarkata yana karkarwa yace fa ajabu li da'af yadi an hamliha qalaman yace babban abun mamaki hannuna yayi rauni game da daukan alqalami ma canda sai ya dau bahu guda sai ya dau kaya masu nauyi yanzu gashi alqalami ya gagara ya dauka faduwa yake yace min ba'd hamlil qana fi lubbil asadi bayan canda ina iya daukan abun nan alkana mai mashi fil batil asadi a cikin wuya na zaki ma'ana zan dau mashi in hi zaki in kashe shi in kai mishi hari amma yau gashi alqal hannun nan dake bin zaki gashi shi ya gagara daukan alqalami yace fa qul liman yatamanna dul muddati ka fada ga duk wanda yake kauna yake son yayi tsawon rayuwa kamar irin ta shekara 80 hazihi awaqibu dulul umr wal muddati wannan shine karshen tsawon rayuwa da tsawon lokaci kana so kai doguwar rayuwa to irin wannan abun sune za a tarda kenan in ka san zaka tarda su to duk abin da zaka yi kai shi kafin ta kai kaga haka yace fa iza amaltar bidara idan ka aikata gaugawa fa haza shahidun minka ala annaka tahammal kibarul himma fil ilmi wannan shaida ce a gare ka cewa lalle kai wajibi ne ka dauki babbar himma a cikin neman ilimi don wannan damar zai kasance rasa ta zaffe na gaba 36 ijmamun nafs kokarin hada rai mutun ya hada kanshi a wajen daukan ilimi yace khuzmi waqtika suwayatun tajimmu biha nafsik a cikin lokacin ka ka samu wasu sa'o'i wanda zaka tattara ranka a guri daya fi riyadil ilmi a cikin dausayi na ilimi min kutubul muhadarat na littattafai na muhadara can an yi darasi can an yi muhadara kaza duka same su ka hada a saqafal amma na bangaren saqafa wayewa ta gama gari fa innal quluba yuruhu ana sa'atan fasa'a saboda zuciya ana ba ta hutu lokaci zuwa lokaci wa fil ma'sur yazo cikin abin da aka kawo cikin asar daga amirul mu'minin ali ibn abi talib annahu qala yake cewa ajmu hazihi al qulub ku tattara wannan zuciya wabtagula hadara'if al hikma ku tattaru ku nemo mata abubuwa na hikima masu kyau fa innaha tamullulan tana kosawa kamar tunul abdan kamar yadda gangar jiki ke kosa in kai ta karanta littattafan fiqh ko littattafan lugha ko littattafan kaza to kuma kale ka wasu hikayoyi na bandariya wasu hikayoyi na tarihi wanda zasu sa zuciya ka ta samu hutu ta ji an samu sauyi wa kala shaykh al islam ibn taymiya cikin hikmatu na hayani tatawwi fi mudalikil awqat hikimar da ta sa Allah ya hana inji shaykh al islam aina filfilu a cikin lokuta gaba daya dan Allah yana da dama yace lokacin sallar nafila ya halitta a kowane lokaci amma yake bance wasu lokuta yace su haramun ne aina fila a ciki me yasa yace barfin nahayi an ba'd al-awqat masalihun ukhra min ijma'in nufus ba'd al-awqat yace bari abin da yasa Allah ya hana cikin wancan lokuta a hana ayi sallar nafila saboda ana so zuciyarka ta hadu ka tattara min sakalil ibada daga nauyin ibada kenan yin zamana an hana to kowa ya dau dogon refo game da sallah to he je ma sallah wata sallar mai zawwa yana cikin nishadi yace kamar yanzu mu bin nau mu gari kamar yadda ake zuciya take tattaruwa ta hadu da barci da wani shi in kana cikin karatu kana cikin abubuwa masu yawa an ka bari kai barci kana tashi ka koma sabon nishadi to haka nan shi ma kwasa aikin ka bar sallolin ka tayi wani aikin ka kana zuwa tun daga al-azhar al-asr yanzu ya ce an hana min sallar nafila har zuwa magruba to sai mu je magruba cikin nishadi wani haza kala mu'az shi yasa mu'az ce inni la atasibu nawmati kama atasibu qaumati yace ni wallahi ina neman lada cikin qiyamul layli na barci na kamar yadda qiyamul layli ta nake neman lada cikin ta ma'ana barcin ma ina yin shi da nihin dan in samu kuzari da ƙarfi in tashi in ci gaba da ibada to inda wannan niyan ne sai ya zama neman ilimin ma da wannan barcin ma lada ne wa kala yake cewa cikin majmu'ul fatawa bal kadikila wasu malamai sun ce inna min jumlati hikmatin nahayi an tatawui yace yana daga cikin jumlar hikimar da tasa aka hana yin nafilfila al-mutlaq a kowane lokaci fi ba'd al-awqat cikin wasu lokuta an hana ijma'un nufus fi waqtin na ana so ka tattara zuciyarka ta hadu guri daya a lokacin da aka hana ki li tan shaddali salati dan ta samu nishadi zuwa ga sallah fa inna dan duk abinda Allah zai aikata akwai hikima a ciki fa innaha tambasu ila ma kanat mamnu'a min saboda zuciya tana son ta koma zuwa ga abinda aka hana ta shi a wani lokaci an ce an hana to daga an saki kuma an ce wannan lokacin an bada dama to kowa sai ya je abinda nishadi yace wa tan shaddali salati ba'da ar-raha sai ta samu nishadi na sallah bayan ta huta wali hadha kanat al-udul usbiya yace shi yasa hutu na sati na karshen sati tura da malamai anan suka dauki karkashin wannan hikimar ta Allah a karatu aka sa ranakan hutu alhamis da juma'a a musulunci wanda mun ga Umar ya fara sashi dan saboda me yasa a samu hutu zuciya sai ta komo cikin nishadin abun madadin a ce kullun ana yi yace shi yasa hutu na sati ya kasance muntashara aya watsai ki munzu amadin bai tun dogon lokaci dogon zamani mun gani a darasin Bukhari Umar ya kawo shi wa kana al-aghlabu fiha yawmul juma'a ya kasance mafi yawa a ciki shine ranar juma'a wa asrul khamis da al-asr ta al-khamis galibi shine malamai suka sa lokacin hutu yana da asali hutun al-khamis da juma'a wa inda ba'dum yawmul sulasa wasu kuma ba ran an ce dole bai sai juma'a da al-khamis shi yayi yawa dai wasu kuma yace a wajen sa ranar talata wai mulsin da ranar litinin wa fi idayil fidr wa da haka na ranar idi ta sallar karama da sallar layya min ila yawmil salasa ayyam har zuwa kwana uku duka wannan me yasa haka za haka dai har zuwa karshe duk cikin shar'antawa ta Allah zaka ga ya kawo wannan tsarin ba dan komai ba dan saboda a samu hutu yace wanda ji da zalika fi kutubi adabut ta'lim muna samun wannan duka a cikin littattafan ladabi na daukan ilimi wa fi siyar da sira wa minhu daga ciki ala sabilin sa ko adabul muallimina ladabina malamai na sahanun wanda ya rashi kara ta 401 Allah mu sharama yake da wannan dattan an yi shi sosai yana da kyau wa risalal mufassila da risalal mufassila ta al-imam al-qabusi da ash-shaqaiqun nu'maniyya da abjadul ulum da kitabu alaysa hadha subhu bi qarib na adahir ibnu ashu fi kuma bai jima ba da suwa mai tafsirin al-abunna at-tahrir wa at-tanwir rahimahullahu ta'ala wa fatawa sai Rashid Rida da fatawa na Rashid Rida shi ma bai jima ba da rasuwa da mu ujamul buldan da fatawa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah duka wannan ana samu su a ciki.